sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rado barkamu da wannan la'asariya, suna na Sarfil Hashim Jamal tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 24 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
A wannan makon jami'an Koriya ta Arewa sun fitar da sanarwa biyu masu karo da juna da ke mayar da martani kan kiran da Koriya ta Kudu ta yi na kawo ƙarshen yakin Koriya a hukumance. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabin su a yau Juma'a a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Sannan a Amurka, Director Cibiyar Kula da Cututtuka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni 6 da suka gabata.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Borno tare da masu ruwa da tsaki sun gudanar da wani taro kan wutar lantarki.
Muna kiran su da kakkausan harce su dubi Allah su sa tsoron Allah a zuciyarsu. Wannan abu ne da za su sa al'umma bayin Allah.
Haka kuma za a ji cewa wata kotun birnin Yamai ta soke matakin hana wa kungiyoyin fararen hula 'yancin gudanar da zanga-zanga.
Wanda ya nuna cewa ma hana mutane su yi amfani da daman da constitution kundin tsarin mulki ya bada an ce wannan babban laifi ne ma wanda ana yi a tumbi mutum da shi.
Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu raro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. A wannan makon jami'an Koriya ta Arewa sun fitar da sanarwa biyu masu karo da juna da ke mayar da martani kan kiran da Koriya ta Kudu ta yi na kawo ƙarshen yakin Koriya a hukumance. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-a cikin wannan makon ne ya sabunta kiran da ya dade yana yi na ayyana dokar ta baci don kawo ƙarshen yakin. Sanarwar alama ce da ke samar da ci gaba da kofar tattaunawa da Koriya ta Arewa. A ranar Alhamis, mataimakin Prime Minister harkokin waje na Koriya ta Arewa Ri Tae-sung ya fito kafar watsa labaran kasar ya kira sanarwar ta kawo ƙarshen yakin da yayi wuri, yayin da Amurka ke ci gaba da nuna kiyayya ga Pyongyang. Takamaimai ya ambaci kasancewar sojojin Amurka da ba kawai a Koriya ta Kudu suke ba har ma da fadin yankin. Sai dai Koriya ta Arewa ta sauya sanarwar sa'o'i kaɗan bayan da Kim Yo-jong, yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wacce take taka gagarumin rawa a alaƙar ƙasashen biyu a cikin 'yan shekarun nan, ta kira sanarwar ta kawo ƙarshen yakin da ra'ayi mai ban sha'awa, har ma ta ba da shawarar tattaunawa ta ƙarshe tare da Koriya ta Kudu kan batun. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabin su a yau Juma'a a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban kasar Slovakia Zuzana Kaputova ta fadawa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyar mu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya, wato mata da 'yan mata. Shugabar kasar Tanzania Samia Suluhu Hassan, shugaba mace ta farko a kasar ta, tace annobar COVID-19 na barazanar dawo da nasarorin da muka samu a baya. Hakanan a ranar Alhamis, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargadi a taron koli kan matsalar karancin abinci a duniya, wanda ke neman inganta samar da abinci, inda ya ce kusan rabin duniya ba sa iya samar da abinci mai lafiya. Director Cibiyar Kula da Cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni 6 da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin hadarin kamuwa da COVID, da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka, duk za su iya samun allurar. kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru 50 zuwa 64 da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin Rochelle Walensky ta ƙara da ma'aikatan da ke sauwan gaba a cikin jerin waɗanda suka cancanci karɓar rigakafin karo na uku wanda kwamitin bada shawarwari na CDC ya shirya matsayar ta Walensky ta sa ra'ayin hukumar ta CDC ya zo daidai da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA kan wanda ya kamata ya karɓi allurar rigakafin Pfizer a karo na uku
to kafin zarar ta sake dawo da labarai zamu leka Najeriya inda gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum yace gwamnatin tarayya ta yi amfani da wata na'ura da za ta iya gano ƴan ta'addan da ke lalata turakun wutar lantarki da na sadarwa a kasar daga Maiduguri Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum yace ya kamata gwamnatin tarayya ta yi amfani da wannan na'ura da zai iya gano ƴan ta'addan da ke lalata tarakun wutar lantarki da kuma nauyoyin sadarwa da ke tarayyar Najeriya. Gwamnan ya dai bayyana haka ne a wani taro da aka gudanar a garin Maiduguri kan matsalar wutar lantarki da aka fuskanta shi watanni 9 suka gabata. Taron dai na cewa an yi asarar kuɗin shiga na fiye da biliyan 1.7 sakamakon lalata wutar lantarki da aka yi a kasar. Da gwamnatin tarayya dai ta yi alƙawarin mai da wutar da ta yi amfani da iska mai gas a cewar shugaban manajan samar da wutar lantarki na kasar Alhaji Mele Kyari wadda kusan watanni uku kenan har yanzu babu wannan batu da haka gwamnatin jihar Borno bari ta kira taron masu ruwa da suke a tarayyar Najeriya wanda ya hada da ministan noma na jihar Alhaji Baba Shehuri da ministan wutar lantarki Alhaji Abubakar Aliyu wanda ya samu wakilci da ministan sadarwa na kasar Alprofesor Ali Fantami wanda shi ma ya samu wakilci wani daga cikin jami'an gwamnatin tarayya da kuma sanatoci da majalisun tarayya da alkali da dattawan jihar Borno da jami'an tsaro da wakilcin manyan daga jihohin Borno da Yobe da farin hula da ke wakiltar jihohin ranar Juma'a da gabata ne da ya gudanar da wannan taro wannan gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya soma da cewa
sometimes in January this year the insurgents presently planted explosive devices and detonated them on some of the high tension wires supplying the electricity to the state leading to the power line towers around Auno exit This invariably culminated in the total darkness which we have been experiencing for the past 9 months.
Ya ce a wani lokaci a watan Janairun nan ne wannan ƴan ta'adda ta lalata turakun wutar lantarki da ke samar da wuta zuwa garin Maiduguri a wajen wuraren ƙauyen Auno. Wannan shi ya haifar da matsalar wuta da muke fuskanta a yanzu kusan watanni 9 kenan a jihar Borno wanda kuma hakan ko suna dogara ne da hanyar samu a cikin su cewar gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum. Shi kuma ministan ya da labari da aladun cikin gida na tarayyar Najeriya Alhaji Lai Muhammad Chuwa
to create in the public mind that government property are indeed serious property and so much protected for the benefit of all. B. To sensitize communities especially those where infrastructure are located.
Yace ya kamata mu sa a zuciyar mutane cewa kayan gwamnati kayan al'umma ne da haka jama'a suna da haƙƙin kare waɗannan kayayyaki don ci gaban kansu da kansu kuma na biyu shine a faɗakar da jama'a musamman waɗanda aka dasa irin wannan kayayyaki a wuraren su da su zama masu lura da kunawa da su injiniya Abdulsalam Mustafa Kacalla shine shugaban ma'aikatar samar da wutar lantarki na karkara da ake kira Rural Electrification Board
karshen wannan matsalan shi dai yanzu ya kamata federal government ta duba wannan tsari da ake yi na rashin sana'a wannan rashin sana'a shine dai ya kawo wannan matsala a ƙasa a duba shi a koma community policing
Alhaji Ahmed Satomi daga majalisun wakilan tarayyar Najeriya na karamar hukumar jihar ta kuma wannan rashin wuta ya shafa ga abin da ke cewa
muna kiran su da kakkausan harshe su dubi Allah su sa tsoron Allah a zuciyarsu wannan abu ne da za su sa al'umma bayin Allah su shiga cikin wani yanayi wanda abincin cikin sa ma wahala ke bashi ko abincin da ya noma sai ya kawo shi injin kafin yayi nika injin din nan kuma wuta ne kaga talaka ne ya sha wahala shi gidan gwamnati ba za ta zama ba wuta ba gidan wanda yake da shi mai galiwu mai hali ba zai zama ba wuta ba
makon ne gabata na ran lahad aka samu rahoton cewa an sake lalata turakun wutar lantarki wanda aka ne sake maida hannun agogo baya game da wannan yanar da ake da niyyar yi wanda kuma ya kasance sau uku kenan ana lalata turakun wutar lantarki Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Bagai da Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Zahara dauke da sauran labarai.
Tsohon dan sandan Minneapolis Derek Chauvin ya daukaka kara kan hukuncin da aka yanke masa na kisan George Floyd inda ya shigar da korafe 14 da suka shafi shari'ar tasa a farkon wannan shekarar. Mutuwar Floyd bakar fata mai shekaru 46 a cikin watan Mayu na shekarar 2020 ta haifar da manyan zanga-zangar kiran a tabbatar da adalci kan bakakken fata da aka dade ba a gani ba a cikin gwamman shekaru. Chauvin wanda a watan Yuni aka yanke masa hukuncin shekaru sama da 22 a gidan yari saboda kashe Floyd ta hanyar danne wuyansa da gwiwarsa na kusan minti 10. Ya daukaka karan ne a daren Alhamis a wata kotu da ke Minnesota. Rana ta ƙarshe da ta rage masa a dama da yake da ita ta daukaka kara. Yana zargin jihar da rashin yi masa adalci tare da lissafa wasu korafe da yake da su kan masu taimakawa alƙalin wajen yanke hukuncin. An kama tsohon shugaban yankin Catalonia, Carles Puigdemont a ranar Alhamis a Italiya. Kamar yadda lauyansa da wani ne taimaka masa suka fada. Kama Puigdemont na zuwa ne shekaru 4 bayan tserewar da yayi sakamakon zaben raba gaddama na yancin kai da hukumomin Madrid suka ce ya saba doka. Ana sa ran zai gurfana a gaban kotu a yau Juma'a, inda daga nan ne mai yiwuwa a ta sakeyarsa zuwa Spaniya don ya fuskanci hukunci. Babban hadiminsa Joseph Luis Alay ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ana tsare da shugaban na Catalonia a Alhegro, Sardinia, wanda tun bayan da ya gudun hijira a shekarar 2017 yake zaune a Belgium. Lawyer Puigdemont Gonzalo Bowie ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an kama shi ne a lokacin da ya isa Italiya, inda yake tafiya a matsayinsa na dan majalisar tarayyar Turai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wata kotun birnin Yamai ta bayyana kungiyoyin fararen hula a shari'ar da ke tsakaninsu da ma'aikatar magajin garin Yamai, wacce suke zargi da saba kundin tsarin mulkin da ya bayyana kowane dan Nijar yancin gudanar da zanga-zangar lumana. Matsayar ya cika sharuɗan da aka shata masa. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ainihi kungiyar Alternative Espacito da kungiyar Kwazad ne suka maka ma'aikatar magajin garin Yamai a kotu sakamakon lura da yadda jami'an take watsi da takardar neman izinin gudanar da zanga-zangar kungiyoyin fafutuka a ƙurarren lokaci akasari a cikin daren Juma'a, abinda ake kallonsa a matsayin wata dabarar hanawa waɗannan kungiyoyi samun isasshen lokacin kalubalantar wannan mataki a kotu. Bayan nazarin hujjojin bangarorin biyu, kotun ta Yamai a zamanta na 23 ga watan nan na Satumba ta ce hukumomin Yamai sun taka doka, saboda haka ta umarce su su biya diyar tamma guda ta sefa don shafe hawayen waɗannan kungiyoyi. Abinda shugaban kungiyar Alternative Espacito Musa Cangari ya ce bai zo musu da mamaki ba.
Da ma dan sun san ba gaskiya ba ne suke hanawa, ai ba cikin rashin sani ba ne suke yi, da danganne mutane suke yi. To yanzu da aka yanke hukunci karara wanda ya nuna cewa ma hana mutane su yi amfani da daman da constitution, daman da kundin tsarin mulki ya bada, an ce wannan babban laifi ne ma wanda ana yi a tumumin mutum da shi kenan. Babban nasara ce a gare mu, kuma babban nasara ce na 'yan kasa gaba daya. Lalle muna murna haka nan, kuma muna fatan su wadancan su ma kansu nasiha su yi amfani da abin da kotu ya yanke, ta saboda wannan shi ne gaskiya.
Dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar corona ne hukumomin na Yamai ke bayyanawa a matsayin hujjojinsu na haramtawa jama'a gudanar da zanga-zanga a 'yan shekarun nan biyu. to amma a cewar Abdulhashi Idi na hadakar FSCN bai dace ba a fake da kowane irin dalili don toyewa ƴan ƙasa ƴancin da ke rubuce cikin kundin tsarin mulki
a dade ana yi sai gaskiya yau to gaskiyar ta fito in ka kawo kuduri ran juma'a da ran juma'a ita ce ranar aiki na ƙarshe kenan ka toshe ma ƴan ƙasa damar da shari'a ta ba su su soki kudurin naka shine shari'a ta fito tsawon gangancin da ya rika yi aka rika kama ƴan ƙasa ƙasa kamata a ce ƙasa ce wadda ake bin doka amma ƙasar ta mu gata nan dai kai dai
takaddama akan ƴancin gudanar da zanga-zanga ta yi kamari ne a nan nishiyar daga shekarar 2018 bayan da muƙaddashin magajin garin Yamai Muktar Mahmudu ya kafa dokar hana zanga-zanga da dukkan wani gangamin ƴan fafutuka a ranakun aiki wato daga Litinin zuwa Juma'a da nufin taka burki ga masu tarzomar kalubalantar sabon dokar haraji kafin daga bisani a alakanta matakin da dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar COVID-19 kuma haka shi ma zababban magajin gari mai ci Umaru Dogari na jam'iyyar Lumana ta ƴan Hamayya ya ci gaba da zartar da matakin hana zanga-zanga a ƙurarren lokaci abin da ya sa kungiyoyin fafutuka suka jajirce danganan kotu ta soke abin da suke kira alamomin kama karya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
a gaye da Sule Mummuni Barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka ko zai nazari ne kan jawabin farko da shugaban Amurka Joe Biden yayi a matsayinsa na shugaban kasa a babban taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a birnin New York da ke nan Amurka inda ya taɓa batutuwa da suka hada da annobar COVID-19 wucewar Amurkan daga Afghanistan da dangantakar Amurka da sauran ƙawayenta yau batun da za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na wannan mako sunana Mahmud Lalo a ranar 38 gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana a gaban majalisar ɗinkin duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasa inda ya bayyana wa duniya cewa Amurka a shirye take da taimaka wa duniya wajen shawo kan kalubalen da ake fuskanta
ending this pandemic addressing the climate crisis managing the shifts
ya ce kawo ƙarshen wannan annoba da tunkarar matsalar sauyin yanayi da yadda al'amura ke sauyawa a duniya da yin kuskure ma ga fannin kasuwancin duniya da ballar sabbin fasahohin zamani da matsalar ta'addanci da duniya ke fuskanta duk Amurka a shirye take da taimaka
as it stands today
ta yanda ke magana kan dangantaka da ya tsama da ake samu tsakanin Amurka da Russia da China Biden ya ce akwai buƙatar waɗannan manyan ƙasashe su rika kaucewa duk wani abu da zai haifar da rikici a tsakanin su
United States is ready to work with any nation that steps up
yace Amurka a shirye take ta aiki da duk kasar da ta bi hanyar lumana dangane da wani sabanin da ka iya aukuwa saboda samun akasin hakan zai sa dukkanmu mu fuskanci abin da ba shi da dadi a nashi bangaren shi ma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres shi yayi makamancin wannan kira ne
COVID and the climate crisis have exposed profound fragilities of society.
Yace annobar COVID-19 da matsalar sauyin yanayi sun haifar da rauni a tsakanin al'ummomin duniya. A maimakon mu rusuna mu fuskanci waɗannan kalubale, sai muna nuna ciji da kai. Maimakon mu zabi haɗin kai, sai muka zabi hanyar da zamu wargaza kanmu.
Instead of the path of solidarity, we are on a dead end to destruction.
Shi dai shugaban na Amurka ya alƙawarin bada tallafin har dala biliyan 11.4 don tallafawa ƙasashe wajen yaƙi da matsalar sauyin yanayi a kuma samar da tattalin arziki mai dogaro da tsaftacciyar hanya wajen samar da makamashi ko da yake wasu sun nuna shakku kan wannan alƙawari na Biden. Joseph Marcus jami'i ne a cibiyar nazarin tsare-tsare da harkokin ƙasa da ƙasa a nan Amurka.
The U.S. also has a history of making fairly large pledges.
Yace Amurka tana da tarihin yin manyan alƙawura kan samar da tallafi a fannin yaƙi da matsalar yanayi, amma sai ta gaza aikawa da kuɗaɗen idan an tashi buƙatar su.
But missing them when it comes to actually sending the money.
Kuma duk da haka wasu na ganin jawabin na Biden ya sha bamban da na gwamnatin da ta shuɗe, wacce ta yi adawa da batun haɗin kan ƙasashe musamman a fannin tattalin arziki. Amma kuma Biden na fuskantar babban ƙalubale wajen shawo kan ƙawayen Amurka kan su amince da cewa ƙasar ta dawo sahun gaba wajen yin jagoranci a duniya. Michael Kugelman, babban jami'i ne a cibiyar da ke kula da harkokin ƙasashen Asiya ta Wilson Center.
The fiasco that took place in Afghanistan over the last
Yace hargitsin da ya faru a Afghanistan cikin ƴan makonnin da suka gabata dangane da janyewar Amurka ya sa ƙasashe da dama cikin fargaba. Saboda haka na ga yana da kyau shugaba Biden ya yi amfani da taruka kamar na majalisar ɗinkin duniya wajen aikewa da duniya musamman ƙasashen da ke
ƙungiyar tsaro ta NATO a
Fitar da wannan hargitsi da janyewar ta haifar a Afghanistan, Biden ya ce ficewar Amurka a ƙasar ita ce abu mafi a'ala wajen kawo ƙarshen yakin da yaki cinyewa. Sai dai a wani ɓangaren kuma da ya shafi fannin diplomasiyya, Biden na fuskantar fushin Faransa kan sanarwar da Amurka da Burtaniya suka yi na cewa za su ba Australia jiragen yakin ruwa masu nutso waɗanda ke amfani da makamashin nukiliya. Lamarin da ya dagula matsayin da aka cimma kan irin waɗannan jiragen yaƙi masu nutso a ƙarƙashin ruwa da ake kira submarine. Masu lura da al'amuran da ke faruwa sun ce duk da cewa akwai buƙatar a samar da daidaito a dangantakar ƙasashe, akwai kuma fargabar kan ko tasirin yin hakan abu ne da zai ɗore. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kuswara da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya.
Agaye da Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a fito daga Shehu Adamu Rajabu ya ce a gaskiya yawan ciwo bashin da gwamnatin Najeriya ke yi abin ya yi yawa, kuma babban abin takaici shi ne ba gani a ƙasa muke yi ba, domin ba mu sanin inda kuɗin ke makalewa, kuma gashi ana ƙara wa ƙasar mu nauyin bashi, don haka da saki bin yarda ba. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma da Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma da Annabar Jau. Suka ce ciwo bashin zunzurutun kuɗi a naira tiriliyan 4 da shugaba Buhari ke shirin yi bayan tarin tunan basun sukan da ake bin ƙasar mu Najeriya abin al'ajabi ne ga mai hankali. To wai ma idan aka busa kawan tashin kiyama ana bin Najeriya bashi, in mun je lahira shugaba Buhari ne zai biya bashin ko kuma talakawan Najeriya? Shi kuma sakon mu na gaba cewa ya Allah duk mai hannu a cikin ta'addancin da ke faruwa a jihar Zamfara, Allah kai mana maganin sa. Sako daga kawo mai ruwa Bajuga. Sai kuma sakon da ya fito daga Sani Muhammad Cin da unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace hakika sake ciyo bashi ga Najeriya da shugaba Buhari yayi abin ayaba ne. Allah ya sa al'ummar kasar mu Najeriya mu amfana da wannan bashi. Sai kuma sakon gaba da ya yi fara da sallama ya ce muryar Amurka hakika amincewa ko sahalewa da 'yan majalisun kasar mu Najeriya suka yi na gwamnati ta ƙara karɓo bashi ya nuna ba sa sauraron al'ummar da suke wakilta, domin kuwa da suna sauraron su ya kamata su sa gwamnati ta yi wa al'ummar kasar bayani dalla-dalla na kuɗaɗen da aka rantu a baya kafin su amince a karɓo wani. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin ƙasa. Sako daga Amina Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa. Sakon mu na gaba cewa muna taya hukumar kula da yaƙi da cin hanci da rashawa ta halisiyya da ke jamhuriyar Nijar murnar samun sabon shugaba, da fatan Allah ya ba shi ikon gudanar da aiki a bisa gaskiya da riƙon amana. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri. sai kuma zakon da ya fito daga Abubakar Kawu Girgiri yace farashin dala na tashi rayuwar talakan Najeriya tana ƙara shiga kunci yanzu har ta kayan da ake sarrafawa a gida farashin su suna neman ya gagar talaka saboda haka wannan kira da jam'iyyar PDP ta yi na saukar da babban gwamnatin bankin Najeriya Gadun Emefiele babu maganar siyasa gaskiya ce domin dai ya gaza ainihin ganin yadda darajar naira ke ci gaba da faduwa sai kuma sakon Yusuf Bazuka mai leda gwallon jihar Bauchi yace hukunta masu sayar da takardar rigakafin corona na jabu da gwamnatin Najeriya za ta yi hakan yayi daidai sai kuma sakon Faruku Mahe Karoga da Kinun Sani Musari daga jihar Sokoto haƙiƙa kawai mutum uku cikin waɗanda ake zargin satar alamun makarantar Kaduna a babban ciki ne domin zai ba da dama a kai ga gano sauran 'yan ta'addar da suka hana al'umma sakat daga ƙarshe yake addu'a Allah ya ƙara ba jami'an tsaron ƙasar mu nasara sakon mu na ƙarshe ayo ya fito ne daga Muhammad Salihu Kauran na Moda Zamfara yace komawa tsohon ministan harkokin sufurin saman Najeriya Femi Fani Kayode a cikin jam'iyyar APC mai mulki wata ƙarin manuniya ce da ke ƙara tabbatar da cewa galibin 'yan siyasar Najeriya ba su da wata aƙida kuma suna siyasa ne kawai don samun abin biyan bukatun kawunansu ba wai don kishin al'umma ko kishin ƙasa ba don haka ya kamata matasa masu siyasar cin mutuncin junansu su ɗauki darasi Madalla don nan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
a wannan makon jami'an Koriya ta Arewa sun fitar da sanarwa biyu masu karo da juna da ke mayar da martani kan kiran da Koriya ta Kudu ta yi na kawo ƙarshen yakin Koriya a hukumance shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-a cikin wannan makon ne ya sabunta kiran da ya dade yana yi na ayyana dokar ta baci don kawo ƙarshen yakin sanarwar alama ce da ke samar da ci gaba da kofar tattaunawa da Koriya ta Arewa mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban ƙasa uku da prime minister biyar na shirin gabatar da jawabinsu a yau Juma'a a babban taron majalisar ɗinkin duniya Shugaban kasar Slovakia Zuzana Kaputova ta faɗa wa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyar mu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya wato mata da 'yan mata. Director Cibiyar Kula da Cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni 6 da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin hadarin kamuwa da COVID da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka duk za su iya samun allurar. Kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru 50 zuwa 64 da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin.
Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zurri shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da taya ni gabatar da shirin da kuma Julius Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci cikin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.